This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Kuna kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata a hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirin mu na safe sannan kuma ina tare da Jummai Ali daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kafin mu ci gaba bari mu ji kanin labaran duniya.
Hakanda alhazai 1399 ne suka rasa rayukansu a sakamakon tattake su da aka yi a wajen aikin hajin bana. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi Allah wadai da harin da aka kai wa sojojin kiyaye zaman lafiya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya har ma aka kashe soja guda daya. Falastinawa sun zargi Isra'ila da laifin hana su kai ziyara da yin sallah a masallacin Al-Aqsa a yayin da Prime Minister Isra'ila ya alƙawarin ɗaukar matakin ba sani ba sabo akan Falastinawa.
To a cikin rahotannin da muke da su kuma hukuma ta bada ajimillance mutanen da suka rasu ko kuma suka bace a sakamakon turmutsutsin na jifan shedan a Saudiya.
Wannan dai sun yi shahada dama sun zo lokacin da Allah ya riga ya musu gafara. Mu sai Allah ya saukar musu da wannan shahada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Su kuma bangaren kula da yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya ne basu gamsu da yadda kasar kamar kewa yan gudun hijiran Najeriya dake can ba.
Da shi aka rika a gidanka ta zo mai kuɗin wata da suke da hankali su ce mai ta su rike ta kuka su bata wani dan zaman rayuwa sai kuma suke zuwa kuntuta maka.
To sannan a hankali za ku ji kuma shirin lafiya uwar jiki. Yanzu dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. Kamfanin dillancin labarun Associated Press ya ba da labarin cewa akalla alhazai 1399 suka rasa rayukansu a turereniyar da aka yi amana a lokacin aikin hajin bana, fiye da adadin da ƙasar Saudi Arabia ta bayar. Wannan kiyasi ya fito ne daga bayanan da jami'ai da hukumomi ƙasashe 18 suka bayar. Rahoton ya ce wannan adadi na waɗanda suka rasu amana ne kawai. Kasar Iran ta ce alhazanta 465 ne suka rasu. Kasar Masar ta yi hasarar mutane 148, yayin da alhazan kasar Indonesia 120 ne suka mutu. Sauran kasashe sun hada hada Najeriya wadda ta yi hasarar alhazai 99, Pakistan 89, India 81, Mali alhazai 70, kasar Bangladesh kuma ta rasa alhazai 63. Alhazan kasar Senegal 54 ne suka rasu, Jamhuriyar Benin 51, kasar Kamaru 42, kasar Ethiopia 42, Morocco 27, Algeria 25, Ghana 12, kasar Chadi 11, Kenya mutum 8, yayin da kasar Turkiya kuma ta hasara mutane 3. Jami'an Saudi Arabia sun ce lissafinsu ya ba su adadin mutane 768 waɗanda suka rasu. 934 ne kuma suka ji rauni, ko da yake har yanzu ana ci gaba da gudanar da bincike. A yayin da har yanzu akwai ɗaruruwan mutanen da suka ɓace, adadin na yanzu yana nuni da cewa wannan shine hatsari mafi muni da aka gani tun bayan na 1990, lokacin da alhazai 1426 suka rasu. Muna da ƙarin bayani bayan labarin duniya.
Majalisar Dinkin Duniya ta ba da rahoton cewa wasu mahara a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sun kashe wata mata sojan kiyaye zaman lafiya guda ɗaya da raunana ɗaya a arewa da birnin Bangi, babban birnin ƙasar. Jiya Laraba wani mai magana da yawun majalisar ya ce wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka buɗe wa motocin sojojin kiyaye zaman lafiyar na majalisar wuta da suke tafiya tsakanin biranen Damara da Ingrenro, haka kuma wutar da suka buɗe a ranar Talata kimanin kilomita 55 a arewa da babban birnin ƙasar. Mai magana da yawun majalisar ya ce sojojin kiyaye zaman lafiyar sun maida martani babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Ban Ki-moon ya yi Allah wadai da harin, ya kuma yi kira ga maharan da su ajiye makamansu, a kuma gaggauta hukunta waɗanda suka kai harin. A ranar 18 ga watan jiya na Satumba, shugabar ƙasar ta mai suna Catherine Samba Panza ta koma gida cikin gaggawa daga wajen babban taron majalisar ɗinkin duniya, bayan da aka bada rahoton cewa an kashe mutane da dama a arangamomin da aka yi kwanaki uku ana yi tsakanin musulmi da Krista a sakamakon mutuwar wani musulmi. Akalla mutane uku ne suka mutu a lokacin da masu zanga-zanga suka taru a tsakiyar birnin Bangi da niyyar yin jerin gwano zuwa fadar shugaban ƙasa. A shekara ta 2013 tarzoma ta barke a ƙasar lokacin da 'yan tawaye musulmi suka kwace babban birnin ƙasar, al'amarin da ya haddasa munanan hare-haren ramuwar gayya daga 'yan yakin sa kan Krista da musulmi tun bara gwamnatin wucin gadi ke jagorancin ƙasar. Ana sa ran zuwa za a ɗage zaben da ke tafe wanda aka shirya yi ranar 18 ga watan nan na Oktoba.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya yi alkawarin cewa zai ɗauki matakin ba sani ba sabo a kan Falistinawan da suke kai wa 'yan Israila hari, amma kuma ya ce ba ya son ya ɓata wa ƙawayen Israila rai. Jiya Alhamis da yamma, Prime Minister ya yi wani taron 'yan jarida na musamman da jami'an tsaron ƙasar bayan ƙasar ta fuskanci wata rana da aka zubar da jini bayan an dabawa aƙalla 'yan Israila guda 5 wuƙa. Mr. Netanyahu ya faɗa wa 'yan jarida cewa ƙungiyar Hamas, hukumar Falastinawa da wata ƙungiyar musulmi suke yin ziga ana yin tarzoma. Yahudawa masu ra'ayin riƙau sun buƙaci Mr. Netanyahu da ya ɗauki ƙarin matakan tunkarar Falastinawa da gina ƙarin gidajen Yahudawan share wuri zauna a gaɓar yammacin kogin Jordan. Daga cikin matakan da Prime Minister ya bada sanarwar ɗauka a jiya Alhamis, hadda haramtawa maza 'yan shekaru 50 da haihuwa da matasa kai ziyara masallacin Al-Aqsa, haka kuma zai haramta wa manyan shugabannin Isra'ila da 'yan siyasa Larabawa kai ziyara yankin domin kaucewa hazzuka ɓangarorin biyu. A halin da ake ciki kuma, jiya Alhamis shugaban Falastina Mahmud Abbas ya ce yana goyon bayan turjewa cikin lumana kuma ba zai bari a cusa 'yan uwansa cikin tarzoma ba. Falastina sun zargi Isra'ila da laifin hana su kai ziyara da yin sallah a masallacin Al-Aqsa, zargin da Isra'ila ta musanta.
Jami'an Amurka sun ce makamai masu linzami masu cin dogon zango da Rasha ta harba daga tekun Caspian ba su kai inda aka auna a Siriya ba, maimakon fadawa a inda aka yi niyya sai suka fada a yankin ƙasar Iran. Jami'an ba su ba da wani ƙarin haske a kan takamaiman inda makaman suka fada ba ko kuma suka yi ɓarna. Ma'aikatar tsaron Rasha ta musanta wannan labari. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron ƙasar Janar Igo Kanashenkov ya ce dukkan makaman da Rasha ta harba sun fada wurare ko kuma sansanonin da aka auna. Jami'an Rasha sun ce an harba makamai masu linzami guda 26 a kan sansanonin Islamic State, guda 11 kuma duk sun lalata sansanonin ba tare da jikkata farar hula ba. Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Hukuma ta bada jimillar waɗanda suka rasu ko kuma suka ɓace a Saudi Arabia sakamakon turmutsutsin nan na wajen jifan shi. Dan wakilin mu Nasiru Adamu El-Hikaya, gare ka.
Updates on Jamrat Stampede.
Kwamishinan labarun hukumar aladun Najeriya Sheikh Salih Okenwa ke bayanin da ya bada tabbacin adadin mutum 101 da zuwa yanzu aka tabbatar su rasu a turmutsutsun tafiya jifar shedan. Kusan kullum akan samu ƙarin bayanan mutuwar mutane da yanzu ake binciken gano sauran mutum 224 da suka ɓace cikin aladun Najeriya suna raye ne koko sun mutu.
But you can't say they are dead when their bodies have
Ga fahimtar kwamishinan dai ba za a tabbatar da cewa dukkan sun rasu ba don ba ga gawakinsu ba, sai dai kasancewarsu a raye sai dai rabo. Alhaji Kabiru Mubi shine shugaban Alazan Adamawa da su ma suka rasa Alazan.
A yanzu dai a takaice ba mu ga mutanenmu guda tara abin da ya saura. Wanda muka same su muka ga gawakinsu su biyu ne, akwai Abdullahi Baffa, akwai kuma Dauda Yahaya.
Shin a iya zuwan ka aikin haji cikin ka san ka dade ka na zuwa, ka taba gani irin abubuwan da suka faru na jaraba irin na bana?
Wallahi tunda nake zuwa ban taba gani ba, wannan kuma mu sai mu kaddara, Ubangiji ne kawo shi.
Ita ma jihar Bauchi na daga cikin jihohin da Alazansu suka rasu, kamar yadda sakataren Alazan jihar Aliyu Suleiman ke bayani.
To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alazan jihar Bauchi kusan mutum uku a halin yanzu an tabbatar da rasuwarsu, sannan kuma akwai mutum biyu wadanda muke nema. Na amfani da wannan dama domin isar da sakona na taziya, kuma addu'a Allah Ubangiji ya bayyana da dukkan waɗanda ya zuwa yanzu ba a same su ba.
Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya nuna rabon shahada ga waɗanda suka rasu.
Wannan dai sun yi shahada, sun yi shahada dama sun zo lokacin da Allah ya riga ya musu gafara. Musa Allah ya saukar musu da wannan shahada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna taziya wa dukkan sauran ƴan uwanmu waɗanda, musamman waɗanda abin ya shafa. Allah ya ji kansu, Allah ya musu gafara. Mune musu murna da Allah ya basu wannan shahada, sauran jama'an su wanda abun ya shafa kuma mun musu ta'aziyya.
Jihar Sokoto ce tafi yawan Alazan da suka rasu zuwa yanzu, inda a gaba ɗaya Najeriya mutum bakwai ne kadai yake karban jinya a asibitocin Saudiya. Nasiru Adamaili, kayan murar Amurka daga Makka.
To su kuma bangaren kula da ƴan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ba su gamsu da yadda kamar kewa ƴan Najeriya da ke gudun hijira a can ba. Ibrahim Abdulaziz, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana da wannan rahoton.
Yayin wata ziyara gani da ido jami'an hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR a takaice, su ma kuka ne game da jami'an ƙasar Kamerun ke iza ƙiyar ƴan Najeriya da ke gudun hijira ƙasarsu. Yayin ziyara gani da idon, jami'ar hukumar a Najeriya Mrs. Agela Dekungu Atanga ta ce fa kuma buƙatar ne ake mutunta waɗanda ake maidowan.
We have a representative of UNHCR in Cameroon, yeah. And he has written to the Cameroon authorities.
Akwai buƙatar ƙasar Cameroon da take kula da mutuncin ɗan adam, bai kamata ake maido da su kamar dabbobi ba. Ana haka ne muka rubuta a ofishinmu da ke ƙasar Cameroon ɗaukar mataki. Muna da wakili a Cameroon, kuma na san ya gana da hukumomin ƙasar domin ake sa hukumar UNHCR a tsarin maido da ƴan gudun hijira. Ko da yake ita ma ƙasar Cameroon ta yi ƙoƙari wajen karɓar ƴan Najeriya da ke gudun hijira a ƙasarta. Kai har ma sansani ba ta tanadar musu, amma su ma da nasu matsalar domin wasu sun gima zuwa sansanin da aka tanadar. Amma yadda ake komar da su ne bai dace ba, a cewar jami'ar hukumar kula da ƴan gudun hijiran. Batun da jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema mai kula da sansanin ƴan gudun hijiran da ke jihar Adamawa Sa'adu Bello ke ganin dole ne a ɗau mataki.
Su an tilasta su ne su shigo Najeriya, suna zaman lafiya ba masu tada hankali ba ne a Kamaru. Amma gwamnatin Kamaru ta ce a'a, su ba sa son ganin su dawo ta Najeriya. Mu a matsayinmu na Najeriya dole mu karɓi ƴan uwanmu saboda yadda yin da suka samu kansu. Amma hukumomi masu lura da yadda ake saba irin wa'innan ka'idodi su suke da amin, suke da hurumi ne magana akan wannan.
Kun koka musu?
An sanar da su. Mun sanar da hukumar agaji, amin, hukumar kula da ƴan gudun hijira na ƙasa da ƙasa, wato UNHCR. Kuma sun mana kyakkyawan assurance cewa sun rubuta wa gwamnatin office ɗinsu da ke Cameroon, don ta contacting gwamnatin Cameroon don a samu yadda za a yi. In ma za a zo da ƴan Najeriya, a zo da su cikin mutunci da cikin tsari.
Mista Adamu Kamale ɗan majalisar wakilai ne da ke wakiltar mazabar Michika da Madagali, wanda su make da ɗanɓe ƴan gudun hijira a Kamaru.
Yanda ake da mutanenmu ba a kyauta mana ba. Idan kun lalle mutum da Boko Haram ba ne, kuma mutum ne wanda wahala ne ya sa ya gudu, a'a sai yarjejeniya na kasashe na duniya akan cewa duk wani na gudu wahala ya kamata a bashi abinci, ya kamata a taimake shi, a saukar a bashi wurin zama. Bai kamata kuma ana ta kore mutane kamar kare ba. Gashi a kore ka a gidanka, ka zo ma ku ƴan wanka da suke da hankali su taimake ka, su rike ka, kuka su baka wani ɗan daman rayuwa, sai kuma a suke zuwa a kuntunta maka. To wannan kam muna tunani akan me za mu yi, kuma in Allah yarda za mu ci gaba da tunani yanda za mu yi wannan abun, ba zai suke faɗa mutanenmu ba.
To koya waɗanda aka komar ɗin ke ji a yanzu?
Abin da muka yi a lokacin a cikin gambarin galamai shawuya, mun gudu da yaranmu mun shiga Faransa. A cikin Faransa kuma muna jin karan bindiga ya dame mu, mun tashi mun koma Kusuri. daga kusuri mun tashi mun zo an kora mu afa daga kusuri mun sha wahala muna tafiya kasuwa ana ba mu wahala.
Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba.
To kar dai a sha'afa sashin nan naku ne na muryar Amurka dake Washington DC.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Galibi idan mutum ya kamu da mura cikin ikon Allah bayan 'yan kwanaki sai mutum ya murmure. To amma ko kun san cewa kwayar cutar da ke haddasa mura kan yi tsanani hatta kwantar da mutum a asibiti a saboda murar ta buge da zama ciwon madokai, pneumonia da turanci. Za mu dubi binciken da masana suka yi akan wannan al'amari kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na lafiya uwar jiki. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwayar cutar virus ce ke haddasa mura bayan ta kai wa kafar numfashin mutum hari. Yawancin mutane kan murmure bayan 'yan kwanaki. To amma kuma a wasu lokuta mura kan yi tsanani hatta kwantar da mai fama da ita a asibiti a saboda ta buge da zama cutar pneumonia. Wakiliyar muryar Amurka Carol Pearson ce ta dubi wannan bincike da ya yi nazari a kan koyin allurar rigakafin mura zai kare mutum yadda ya kamata ko kuma a'a. Dr. Tom Frieden ƙwararre ne wajen nazarin lafiyar jama'a, ga kuma abin da ya ce akan yadda mura kan yi tsanani.
Influenza remains the largest single risk the world faces.
Yace mura na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan cututtukan da ke ciwa duniya tuwo a ƙwarya. Dr. Frieden shi ne shugaban cibiyar ƙayyade yaɗuwar cututtuka ta Amurka da ake cewa CDC a taƙaice. Ya ce a shekarar da ba a yi fama da mura sosai ba takan kashe dubban mutane a duk faɗin duniya. Dr. Frieden ya ce ko a nan Amurka kawai kimanin mutane 100,000 ne aka kwantar a asibiti a saboda matsaloli ko kuma cututtukan da aka danganta ko kuma suke da alaƙa da mura. Cutar pneumonia ce cuta mafi muni da ake kamuwa da ita a saboda mura mai tsanani. Dr. Carlos Gribaha na cibiyar kiwon lafiya a Jami'ar Vanderbilt yana ɗaya daga cikin masanan da suka yi bincike da fiye da majinyata 2,000 waɗanda suke fama da pneumonia da aka kwantar a asibiti. An gudanar da bincike ne har na tsawon shekaru 3, lokuta guda 3-3 lokacin da ake ganiyar kamuwa da mura. To amma daga cikin wannan adadi, in ji Dr. Grihaba.
About 6% of those patients had pneumonias due to influenza.
Ya ce kimanin kashi 6 daga cikin 100 na majinyata sun kamu da pneumonia ne a saboda murar da ta kama su ta yi tsanani. Dr. Catherine Edwards ta Jami'ar Vanderbilt ta ce masana sun kuma yi nazari ko bincike akan waɗanda suka kamu da pneumonia bayan an musu allurar rigakafin mura.
The people that had received vaccine had 57% less chance of getting hospitalized with flu pneumonia than those patients that were not vaccinated.
Tace mutanen da aka yi wa allurar rigakafin mura suna da barazanar kashi 57 daga cikin 100 a kwantar da su a asibiti a saboda sun kamu da pneumonia. Dr. Catherine Edwards tace binciken ya gano cewa allurar rigakafin mura ba shi da kaifi a jikin waɗanda suka manyanta da kuma waɗanda ƙwayoyin halittar su da ke kare bani adamu kamuwa da cututtuka ba su da kaifi sosai ko kuma sun samu nankasa. To amma waɗanda suke da ƙoshin lafiya da kuma yara, allurar rigakafin ya kare su yadda ya kamata.
All done.
I heard a little.
A little.
Wannan hayaniya da kuka ji wani yaro ne da uwarsa ta kai shi asibiti a yi mishi allurar rigakafin mura. Da yake allurar rigakafin mura ba shi da kaifin kashi 100% na kare mutane, likitoci suna ba da shawarar muhimmancin tsabtace muhalli da yawaita wanke hannaye da kuma nisantar waɗanda suka kamu da mura. Masu iya magana dai suka ce idan kunni ya ji, to jiki ya tsira. Madalla, lokaci yayi da Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, na fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To likita, za mu fara wannan tambayar ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malam Hafisu Balarabe Gusau. Yace kullun da yamma wai sai kanshi ta zafi yana sarawa, amma idan yayi bacci gari waye sai ya rabu da ciwon kan. Sai kuma da yamma ya saki dawowa. To shine yake son ya san me ke menene dalili.
To akwai wasu abubuwa mutane kaman bayan mutum ko ka tsaya gaba ki da rana ka kaman kana aiki ko wani abu ana kiran shi kaman tension headache. To wannan ciwon kai ne wani musamman wanda ke faruwa akai-akai haka kawai lokaci. Akwai wadansu ana kiran su yanda nake tension headache, amma an yaje wani likita akwai magunguna za a rinka ba shi wanda zai taimaka rage tsananin ciwon.
To likita, shi me yasa ne sai da yamma ne ciwon yake zuwa mishi? Sannan yace
ni ya kwanta domin ko yawanci abubuwan da suke da rana ko wadansu abubuwan da suke duk ya rana har yamma, wadansu kuma to sai ga abin ko wadansu ya danganta abin da mutum ke yi.
To kaman ka ce ya danganci mutum abin da yake yi, idan mutum aka gano cewa wani abu da yake yi ne in ya daina yi zai rabu da ciwon ne
ko ba. Eh, mutum ya daina wadannan abubuwan ko abubuwan da suke damun sa, ya daina irin abubuwan nan zai rage tsananin sa kuma ya warkar da shi.
In aka gano cewa ko aikin da yake yi ne.
Eh, don aka ce tension abin da yawanci ana kira tension headache, domin wani abubuwa da ke damun ka kowane lokaci ko kuma wani lokaci akwai wasu abubuwa da ke faruwa in ban da wannan akwai wasu abubuwa da muke ci ko na abu da ke faruwa ke shiga cikin jini da kwakwalwar mutum ke kawo wannan. To in dai ka gane abin da ke kawo shi, za in aka gane za in ka daina ko kuma aka bayyana maka in ka daina abubuwan nan, to ne kan rage tsanin ko warkar da kai ma. Amma wannan bai yi ba, likitoci za su iya bincike kuma a baka wani magani wanda zai warkar da kai in aka yi sa'a.
Aikin da mutum yake zai iya samun wannan ciwo?
Eh, aikin da mutum ke wani lokaci na iya kasa mutum wannan aikin ciwon kan.
To akwai likitoci na musamman ne da za a gani idan mutum?
Eh, akwai likitoci wanda suke kawai sun fahimci akan abubuwan da ke hanci da ido da wuraren baki hanci da ido.
Irin su za a gani.
Ya north and throat ake kiran su, to ENTs muke kiran su nan. To mutum ya je waɗannan ko kuma ɗin suke na kwakwalwa da sauran za su duba. In suka duba aka yi sa'a za a iya ba shi magani Hajiya.
Kuma galibi ana warkarwa ko?
Eh, ya galibi ana warkarwa eh Hajiya.
Ba mutum zai ta shan magani ba ne har iya rayuwarsa?
A'a, ba har iya rayuwarsa, a'a ba haka yake ba Hajiya.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin, amin.
To likita, sai kuma tambayar Alhaji Murtala mai gyaɗa a can Kwanta Gora. Jihar ku ko?
Eh, jihar mu kenan Hajiya.
To likita, mun sha ansa wannan tambayar, amma yana son ya sani ne wai shin me ke kawo haƙo ne?
To abin da ke kawo haƙo Hajiya, na farko shi ne yawanci kin san hancin ɗan Adam kowane lokaci yana da damshi. To in yawan lokacin ya bushe da yawa, to shi ma haka yakan haƙo. Ko kuma waɗansu mutane yadda jijiyan suke ko kuma mutum ya sa hancin hannunsa a ciki, to yakan taɓi wani jijiya, to sai ya samu jini. To wani lokaci kuma in dai yadda kan waɗansu mutane ma in hawan jini ya yi yawa yakan kawo wannan. Waɗansu mutane kawai haka kawai suna da shi, saboda haka akwai abubuwa da suke kawo shi. In dai mutum na haƙo kowane lokaci, to ya kamata ya je a duba kowane abu da ke faruwa.
To likita, ka ce idan kaman mutum yana fama da ciwon hawan jini yakan yi haƙo akai-akai. To idan ya san cewa saboda ciwon hawan jini ne in ya je likitoci za a iya bashi magani?
Eh, in don hawan jini ne in ya je wani likita aka bashi magani aka rage tsananin hawan jini, to wannan yakan sa mutum abin ma ya daina. To amma in domin irin su rashin damshi ne a hancin mutum, akwai da zai magunguna da mutum ya iya fesawa a hancinsa ya rage bushewa ko ya sa hancin da ƙara damshi. Wani lokaci akwai irin abu da ake iya ba mutum wanda zai iya sa a hancin tuttoshe inda jinin ke fitowa. To duk wannan ana likito na iya ba mutum, to kuma ana iya tawartar da mutum akan wannan hali.
To likita, akwai haɓan da ke yin tsananin da ku kanku likitoci ko yakan kusan gagara ku?
Yawanci ana iya warkar da kowane iri da inda mutum ya je wani likita da sauri ana iya warkar da shi Hajiya.
To shi kuma Muhammadu Lawan Umar a can Abuja, Najeriya. Yana so ne ka mishi bayani akan wai menene maganin ciwon ido glaucoma.
To, ciwon idon glaucoma, abin da ke kawo ciwon glaucoma hajiya shi ne kin san akwai irin ruwa da ke cikin idonmu. Ana gwada hawan kan wannan ruwan da ke cikin idon mutane. To, lokacin in hawan ya yi kamar yadda muke mutum hawan jini haji. Ko ruwan da ke ciki don akwai ruwan in ya yi yawa rigu ya yi hawan ya yi yawa da yawa a cikin ido to ya kan koma din.
Idan ya yi yawa ya kan sa glaucoma?
Eh to akwai yanda abin ruwan idon yake akwai yanda yake fita yana zagayawa a cikin idon dan adam da kuma jikin dan adam to wannan ruwan yanda yake to ana kiran shi pressure ne a ciki to wani lokaci domin glaucoma akwai da sauran hanyoyin wani lokaci wani abu yakan same su to ruwan bai sai shi pressure din da ke cikin idon ko kuma hawan da ke cikin idon sai ta karuwa to shike akwai wadin hajiya
to idan ruwan yayi kadan kuma fa
yawanci akwai shi yana kadan amma yawanci bai cika yin kadan ba hajiya yawanci glaucoma din din yawan su kenan to yawanci kadan bai cika faruwa da yawa ba hajiya to shi wannan abinda ake ba sai a ba mutane magani akan ba mutum magani to aka ba mutum magani yake rage shi wannan pressure din ko hawan da yake cikin idon ya ragu sosai to in ba a yi maganin shi illar sa shine akwai jijiya optic nerve da ke cikin idon mutum wanda ke sa mu ga abubuwa da to in wannan shi pressure din ko wannan hawan yayi yawa to na iya in ya bata ta to in ba a yi sa mutum sai mutum ya kasa gani ma sam sam haji
sai mutum ya makance
ma kuma lokacin ma mutum bai makance ba to irin gani na gefe wanda ake kira fare-fare mutum bai iya gani an mutane su a ta gefen ka ba ka iya ganin su sosai
sai ka juya likita akan ba mutum tabaran likita ne ko ko shi ba da tabaro sai dai magani
a yawanci magani ake ci ta ba mushi lens din nan kwayan da ke sa mu fitla ke shiga wannan ba mutum tabaro sai dai a sa magani kana ko rana a cikin idon
na digawa ne
eh na digawa ne ake sa a idon
to Allah ya sauke
amin
ina fatan kuma shi wannan malami da sauran masu sauraron mu sun ji wannan bayani da kai mana lokaci ya fara daga mana hannu saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
to an gaida likita sannan yanzu bari mu je ga labarai amma a takaice
Kamfanin dillancin labarun Associated Press ya bada labarin cewa akalla alhazai 1,399 suka rasa rayukansu a sakamakon tattake su da aka yi amana a lokacin aikin hajjin fana fiye da adadin da ƙasar Saudi Arabia ta bayar. Wannan kiyasi ko ya fito ne daga bayanan da jami'ai da kuma hukumomin ƙasashe 18 suka bayar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa wasu mahara a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sun kashe mata sojan kiyaye zaman lafiya guda ɗaya da raunin ɗaya a arewa da Bangi babban birnin ƙasar. Jiya Laraba wani mai magana da yawun majalisar ya ce wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba su suka buɗewa motocin sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin wuta da suke tafiya a ranar Talata kimanin kilomita 55 arewa da babban birnin ƙasar. Prime Minister Israeli Benjamin Netanyahu ya yi alkawarin cewa zai ɗauki matakin ba sani ba sabo a kan Falastinawa da suke kai wa 'yan Israeli hari, amma kuma ya ce ba ya son ya ɓata wa ƙawayen Israeli rai. Jiya Alhamis da yamma Prime Minister ya yi wani taron 'yan jarida na musamman da jami'an tsaron ƙasar bayan ƙasar ta fuskanci wata ranar zubar da jini bayan da aka daba wa aƙalla 'yan Isra'ila guda 5 oka.
To da takaitattun labaran kuma muka kammala shirin namu ne yanzu sai an jima da hantsi za mu sake dawowa in Allah ya yarda a madadin ita Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa sai jagoran shirin Chibahiro Dedone sai kuma injiniyanmu na yau David Magnus ni Usman Kabara daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.